daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abin niyya mai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar View Africa na zangon FM akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Lol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi baya ga shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Alhamis 19 ga watan Oktoba shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 gogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wato 5 na safe kenan gogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa yana daura laifin dukkan tashin hankula a maimaitar kan shugabannin sojan kasar. Dabban mutane sun dunguma kan titina a Mogadishu domin nuna Allah wadai da harin muna harin da aka yi da ya kashe kusan mutane 300. Wakilin hukumar zaben kasar Kenya Tai Murabus mako ɗaya kafin a saki zaben shugaban kasar.
Any news about him now? Eh? Not because it's an embarrassment. To have a policeman protecting others, you just allow yourself just driving to kidnappers. No, it's very annoying.
Shugabannin rundunar 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris kenan yake magana cikin fushi da harshen Turanci yayin wani taro da ya yi da kwamishinan jihohin kasar. Za ku ji me ya harzika shi haka. A fagen siyasa kuwa, tsohon shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya kai wa tsohon shugaban mulkin soja General Ibrahim Badamasu Babangida ziyara.
Bayan fitowar tsohon shugaba Jonathan dai bai ce ma manema labarai komai ba game da ganawar.
To amma za ku ji abin da wani jigo a jam'iyyar PDP ke cewa dangane da wannan ziyara. Sannan muna tafi da shirin domin iyali wanda Grace Alher Abdu za ta gabatar, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa yana ɗaura laifukan dukkan tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar Myanmar kan shugabannin sojan ƙasar. 'Yan kabilar Rohingya sama da rabin miliyan suka tsallaka iyaka zuwa kasar Bangladesh da ke makwabtaka da Myanmar a 'yan makonnin nan. Mutanen da yana gujewa gallazawar da sojojin Burma ke yi musu bayan da 'yan tawayen Rohingya suka kai wa jami'an tsaron kasar hari. Fatattakar da ake wa 'yan Rohingya wadda ta yi sanadiyar kisan ƙare dangi ta janyo suka da Allah wadai daga kasashen duniya, duk da yake har zuwa yanzu hukumar Myanmar na ci gaba da musanta tashin hankalin da ke faruwa a kasar. Jawabin sakatare Tillerson na zuwa ne bayan wani rahoton kungiyar kare 'yancin bil'adama ta Amnesty International wanda cikinsa take zargin jami'an tsaron Myanmar da cin zarafin 'yan kabilar Rohingya. Rahoton wanda aka hada shi ta hanyar tambayuwa 'yan gudun hijira 100 tambayoyi na cewa jami'an tsaron sun harbe ɗaruruwan 'yan Rohingya da ke ƙoƙarin guduwa daga ƙauyukansu, suka kuma ƙone tsofaffi da marasa lafiyan da ba za su iya guduwa ba.
Dabban mutane sun dunguma a kan titunan birnin Mogadishu da kuma wasu manyan biranen Somalia a ce Laraba. Suna Allah wadai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400. Zanga-zangar da aka yi a birnin Mogadishu na zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kiran da magajin garin Mogadishin ya yi na gudanar da babban gangami don yi wa waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikkata a harin bam na mota da aka kai ranar Asabar ɗin da ta gabata a Doi, wanda gwamnatin ƙasar ta ɗora laifi a kan 'yan ƙungiyar Al-Shabab. Gabanin gangamin, wasu matasa maza kisanye da jan rawuna sun tilasta masu sana'o'i rufe wuraren kasuwancinsu. Masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin Allah wadan maƙiya, Allah wadan 'yan ƙungiyar Al-Shabab da ƙarfi, daga baya kuma suka taru a filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin Banadir, inda shugaban ƙasar da wasu jami'ansa suka haɗu da su. Shugaban ƙasar ta Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed ya yi kira ga 'yan ƙasar da su yi shirin abin da ya kira yaƙi da ƙungiyar Al-Shabab.
To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata wakiliyar hukumar zaben kasar Kenya Tai Murabus mako ɗaya kafin sake zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi, abin da ya ƙara ruda wutar rikicin siyasar ƙasar da ke a gabashin Afirka. Rosalind Akombe ta fitar da wata sanarwa daga birnin New York a jiya Laraba. Tana mai cewa zaben da ake shirin sake yi na ranar 26 ga watan Oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zabe. Akombe ta faɗa wa BBC cewa ta gudu daga Kenya ne bayan barazanar da aka yi ta yi wa rayuwarta. Shugaban kasar Kenya Uhuru Kenyatta shine ya lashe zaben da aka yi ranar 8 ga watan Agusta, amma kusan wata guda bayan zaben hotun kolin kasar ta soke sakamakon zaben saboda hukumar zabe ta tafka kurakurai. Kundin tsarin mulkin Kenya ya bayar da kwanaki 60 a sake gudanar da zaben bayan soke shi, amma kuma sake zaben ya shiga wani hali tun makon da ya gabata lokacin da dan takarar jam'iyyar Adawa Raila Odinga ya cire kansa daga zaben. Sai da kuma duk da cewa ya janye kansa daga zaben, hukumar zaben kasar ta ce ba za a cire sunan Odinga daga takardun zaben ba.
Shugaban Donald Trump ya musanta maganar da aka ce yayi wa matar wani sojin Amurka da aka kashe a jamhuriyar Niger. Yana mai cewa yana da shaidar da za ta nuna ‘yan majalisa Florida ƙarya take yi na cewa shugaban ya faɗa wa matar sojan cewa sojan ya san abin da ya shiga. ‘Yan majalisar dokokin Amurka ɗin wanda ta fara fitar da maganar, Frederica Wilson, ta musanta bayanin shugaban ƙasar, ta kuma ce tana da shaidar cewa maganar da ta faɗa gaskiya ce. La David Jensen, mai mukamin saji a rundunar sojin ta Amurka, yana daga cikin sojoji hudu da aka kashe makonni biyu da suka gabata a kusa da iyakar ƙasar Niger da Mali, bayan da aka kai musu wani harin kwantan ɓauna wanda aka yi imanin mayakan ƙungiyar IS ne suka kai shi. ‘Yan majalisa Frederica Wilson, wadda ke wakiltar mazaɓar da iyalan Johnson suke, ta ce ta saurari maganar Trump lokacin da ya kira matar marigayin Miyeshi, yayin da suke cikin mota zuwa filin saukar jiragen sama don tarɓo gawar mijinta.
Daga ƙarshe, Firayim Ministan ƙasar Malta Joseph Muscat ya yi ta yin tukuici mai tsoka ga duk wanda ya bayar da bayanai kan kisan kan wata fitacce ‘yar jarida mai suna Daphne Galizia da aka yi ranar Litinin. Muscat ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa za a yi amfani da duk abin da ya kama don nemo waɗanda suka aikata kisan kan. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI da ƙwararru masu bincike na ƙasar Netherland suna ƙasar Malta don taimakawa binciken da ake gudanarwa. Wani bam ne ya tarwatsa motar Galizia ɗan lokaci kaɗan bayan da ta bar gidanta. Ɗan matar ya ga lokacin da motar ta fashe, amma babu wani abu da zai iya don ceto mahaifiyar tasa. Galizia ta daɗe tana bincikar zargin cin hanci a gwamnatin Malta, inda ake alakanta jami'an Malta da wani asusun banki da kuma wani kamfani wanda ake amfani da shi wajen gujewa biyan haraji. Firayim Minista Muscat na ɗaya daga cikin mutanen da ake zargi a dalilin fitar wasu bayanai a lokacin da aka kwarmar takardun nan da ake kira Panama Papers, wadda ta bayyana masu gujewa haraji. Sai dai Muscat ya musanta zargin da aka yi masa, har kuma ya yi kiran ƙaiƙaran Galizia.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Da farko, wasu 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu turawan Birtaniya hudu a yankin jihar Delta da ke kudu maso kudancin Najeriya. Ko da ke har yanzu ba a ji ɗuriyar waɗanda aka yi garkuwan da su ba, amma 'yan sandan jihar sun ce sun kama wasu mutane da ake zargin na da hannu a sace turawan. Daga birnin Fatakol ga rahoton da Lamido Abubakar Sokoti ya aiko mana.
Musta Andrew Anyamaka shine mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar ta Delta, kuma na tuntube shi ta wayar salula. Yace
members of Caraway militants then kidnapped the four white missionaries, Dr. David Donovan and the wife Chili Donovan.
Yana cewa ne mutanen da aka yi garkuwa da su 'yan mission ne da ke zaune a wani ƙauye a jihar Delta, inda suke gudanar da wani aiki na kiwon lafiya kyauta ga al'ummar yankin. Kuma wannan lamarin ya afku ne a cikin dare yayin da 'yan bindigan suka yi garkuwa da su. Rundunar 'yan sandan jihar ta Delta dai ta ce tana zargin wata ƙungiya ta 'yan bindiga da ke kiran kanta Karuwai. Ita ce ta sace mutanen don garkuwa da su, kuma daga cikin waɗanda aka sace din hadda wasu ma'aurata. Kuma zuwa lokacin da nake magana da kai, kungiyar ta 'yan bindiga wadda ta sace su bata yi maganar kudin fansa ba.
The four of them have been engaged in preaching and giving free medical treatment.
Da na tambayi kakakin rundunar ƴan sandan jihar ta Delta ko wani hali ake ciki don ceto waɗanda aka yi garkuwa da su, sai ya ce,
we are now reckoning on us along with the joint task force was trying to see what we can do, especially.
Yace a tsaye muke wajen gudanar da aiki na haɗin gwiwa tare da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da mun ceto rayuwar waɗanda aka yi garkuwa da su.
Ensuring that they are rescued on hope.
Da na tambayi kakakin rundunar ƴan sandan Mr. Andrew Anyamaka ko akwai waɗanda aka kama, sai ya ce,
already some suspects have been arrested in connection with it, but please our focus is on.
Yace lalle mun kama mutane kan wannan lamarin, kuma muna ci gaba da gudanar da bincike, kuma muna samun cikakken haɗin kai daga gare su. Bayane dai sun nuna cewa waɗanda aka yi garkuwa da su mission ne, kuma likitoci ne da suka kwashe shekaru sama da 10, suna gudanar da ayyukan su a ƙauyuka daban-daban dake jihar ta Delta dake yankin Niger Delta, kuma suna ba da magunguna kyauta ga al'ummomi da ke yankin. Sha'anin kama mutane dai da garkuwa da su a yankin Niger Delta domin neman kuɗin fansa ba wani sabon abu ba ne. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Tare da yau dangane da batun garkuwa da mutane a Najeriya, Sufeto General na ƴan sandan ƙasar Ibrahim Idris cikin fushi ya nuna takaicinsa kan yadda matsalar satar mutane take ritsawa har da ƴan sandan ƙasar, lamarin da ya ce abin kunya ne ga rundunar. Hassan Maina Kaina na da ƙarin bayani kan wannan rahoto.
Da yake jawabi a taron da ya yi da ilahirin kwamishinonin ƴan sandan jihohin Najeriya baki ɗaya, Sufeto General na ƴan sandan Najeriya Alhaji Ibrahim Idris ya fusata da yadda ake samun satar ba ma ga magarin mutane kadai ba, amma hatta jami'an ƴan sandan yanzu sace su ake yi.
Protection of our officers, because where is the CP Niger 2 days ago where one of your DPO was kidnapped? How can it be a DPO in the place? You have all the policemen under your command. You allow these kidnappers to just pick you on your orderly. It's very embarrassing.
Idole ne mu kare jami'anmu. Ina kwamishinan ƴan sanda na jihar Niger, kwanaki biyu da suka wuce an sace ɗaya daga cikin DPO ɗinka. Ya ma za a yi, kana matsayi irin na DPO ɗan sanda, kana da duk jami'an ƴan sanda a ƙarƙashinka, ka kama hanyar yin bulaguro kai kadai tamkar ba ka da galihu har ka bari sai su sace ka. Wannan abun kunya ne. Haka fa kwanakin baya aka sace mana mataimakin kwamishinan ƴan sanda na jihar Zamfara. Wannan ba zan amince da shi ba. A sha'anin tsaro fa sai ka fara kare kanka kafin ka kare wasu. Yanzu dan Allah ka ga yadda aka sace mana DPO na sarkin fawa.
DPO sarkin fawa. Any news about him now? Eh? Because it's an embarrassment. You have a policeman protecting others. You just allow yourself like just driving to kidnappers.
Shugaban ƴan sandan Najeriya yayi ta fada yana nanatawa, yana kuma jan kunnan kwamishinan ƴan sandan ƙasar.
Commissioners of police themselves would be vicariously liable for any policeman that is just picked up like a foul and is kidnapped.
Daga yanzu za mu ke dorawa kwamishinan ƴan sanda laifin duk wani ɗan sandan da aka sace kamar kaza. Wannan babban abin takaici ne. Dr. Kabiru Dallaji Lawanti, malami a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, na kallon al'amarin ta wannan fuska.
Abubuwan ya kai la haula wala quwwata illa billah. Waɗanda ake tunanin cewa su kare al'umma su ne kuma kuma ana kamawa, to shi kana ga kuma kenan ya zai. Abubuwan nan sun fara a hankali ne har zuwa kai ga wannan matsayi da muke ciki. Akwai abubuwa wanda suka shafi al'umma na talauci da rashin inda aka sa gaba, maimakon a duba ainihin me yake kawo irin waɗannan abubuwa. Kawai sai a yi abin nan da Bature yake cewa fire brigade approach. Kawo sauƙi na rayuwa shi zai rage irin waɗannan ta'annaci da ake aikatawa cikin al'umma.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To sai fagen siyasar Najeriya, inda tsohon shugaban ƙasar Dr. Goodluck Jonathan ya kaiwa tsohon shugaban mulkin sojin ƙasar Janar Ibrahim Badamasu Babangida ziyara. Rahotanni sun ce tsoffin shugabannin biyu sun kwashe sama da sa'o'i biyu suna ganawa. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
Bayan fitowar tsohon shugaba Jonathan dai bai ce ma manema labarai komai ba game da ganawar, amma ya ci ya zauna ya gaida Janar Babangidan domin tun da ya dawo daga neman magani a ƙasashen waje bai zo ya gaishe shi ba. Mr. Jonathan dai ya ki amsa tambayar manema labarai sai dai kawai ya ce ina yaba muku aikin ku yana yin kyau. Kun san mu mun yi murabus daga siyasa kamar yadda ya bayyana. To amma masu sharhi akan lamuran siyasa na ganin ziyarar ta Jonathan na da alaka da batun babban taron jam'iyyar PDP da ke tafi, kamar yadda daya daga cikin shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Niger, Honorable Yahaya Ability, ya bayyana mun.
Ainihin jawabi ya fita cewa shugaban kasa zai fito yankin Arewa, shugaban jam'iyya zai fito yankin Kudu. To mu halin da ake ta kokarin yaya za a samu maslaha a fitar da dan takara wanda yake ba tare da an je fagen zaɓe ba ran 9 ga watan Disamba. So kaji dalilan da ainihin su manyan namu iyayen jam'iyya suke ta faɗi tashi, kuma maganar shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa ya zo wajen Babangida, dama su ne iyayen jam'iyyar namu.
Shi Babangida har yanzu yana da wani tasiri babba kenan a shugabancin ta wannan jam'iyya ta PDP.
Sosai ko uba ne dan ya taka rawan gani sosai, ko da cikin da muka tsinci kanmu a tsakanin Alimadu Sharif da makarfi sanata makarfi, ya taka rawan gani sosai na tabbatar da cewa an walwala wannan rigima da kaddama da ya shiga. Kuma har yanzu uba ne yana ɗaya daga cikin wanda ke tsawata uwa a jam'iyyar na namu.
Wato kananin ganawa za ta tasiri wajen ɗorewar PDP kenan.
Eh, za ta tasiri sosai. Dalili kuwa shi ne kakkamar ce akwai 'yan takarawa da suka fito suna neman shugabancin wannan jam'iyya wajen mutum takwas suka fito. Kuma daga cikin mutum takwas ɗin ga akwai wanda suka fito duk sun fito a Kudu ne. Saboda haka kuma kowa yana nan ya dage yana nan yana ta neman jama'a. To ashe kenan in har an ce haka dole ne irinsu ire-irensu shugabanni iyaye na jam'iyya su shiga cikin lamarin da su gana, su ga ta yaya za a samu maslaha a hitar da ɗan takara guda ɗaya wanda za a so samu ne haka muke bukata.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu agogona cewa karfe 1 na dare ne da minti 17 lokaci ne kuma da zamu kawo muku shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoye ba ku jama'a tambaya nike da
idan mace ta auri shashashan miji to tana gyara shi, amma idan miji ya auri shashashar mace to gida ya warware. Ita mace idan aka ilmantar da ita kwaya ɗayanta to gaba ɗayan al'umma aka ilmantar.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ranar 11 ga watan Oktoba ta zama ranar 'ya'ya mata ta duniya, da nufin ɗaukar matakai kan buƙata da ƙalubale da 'ya'ya mata suke fuskanta, tare kuma da ƙarfafa musu gwiwa su iya cimma burinsu na rayuwa. A bana, bikin ya mai da hankali ne kan taimakawa yara mata su iya tsayawa da ƙafafunsu kafin fuskantar ƙalubalen rayuwa da lokacin da suke cikin wani hali na ƙunci da kuma bayan fita wani halin haƙula'i. Yau shirin domin iyali zai nazarci tasirin wannan ranar a ƙasashenmu, inda masu kula da lamura suka ce ana amfani da al'ada da addini a tauye haƙoƙin mata. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, barista Badiha Mu'azu, ‘yar gwagwarmaya kan haƙoƙin mata, ta bayyana tasirin wannan rana.
A gaskiya abin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, ta yi abu ne da ya kamata, saboda su mata muhimmancinsu a cikin al'umma da darajarsu da take cikin al'umma da bambancinsu da 'ya'ya maza, domin su mata masu rauni ne, kuma sannan saboda na ƙasansu akan tauye su a abubuwa da yawa. 'Yan damammakin da ya kamata su samu ba su cika samu ba, saboda ana ganin su mallakarsu ake yi ta hanyar a ce mahaifi ne 'yarsa ce, a ce miji ne matarsa ce, a ce wane ƙanwarsa ce. Ko yaushe a ƙarƙashinsu take, kuma hukuncinsu shi ne na ƙarshe a kan ra'ayinta. To wannan ya ba da dama a cewa su ma a san suna da mahimmanci, suna da amfani, suna da rawar da za su taka su taimaki al'umma, domin mace ita ce al'umma. Kuma ita mace idan aka ilmantar da ita kwaya ɗayan ta to gaba ɗayan al'umma aka ilmantar saboda ita za ta zo ta taka rawa ta musamman a harkar gudanar da iyali ita ce mai tarbiya ita ce mai kai kawo a tsakanin iyalinta daga kan mai gidan zuwa yaran zuwa duk wanda ya shafi wannan dangin shi yasa akan yi kwatance a ce in gida ya gyaru to an samu mace ta gari idan mace ta auri shashashan miji to tana gyara shi amma idan miji ya auri shashashar mace to gida ya warware ya fallashe wannan ba karamin gudunmuwa majalisar dinkin duniya ta bayar ba dan ta dada fito da muhimmancin mata a cikin al'umma
tunda kina bibiyar al'amuran da suka shafi mata da kuma ƴaƴansu musamman kuma ƴan mata din ya zaki kwatanta rawar da irin wannan bukukuwa za su saka wajen warware irin waɗannan ƙalubalen da ƴan mata ko ƴaƴa mata ke fuskanta mu anan
alal haƙiƙa ƴan mata suna fuskantar ƙalubale har yau ciwon tallabe bar mu ba matsalar talla ta addabe mu ta shiga cikin zuciyoyin iyaye ta riga ta yi kaka gida saboda ana ganin babu ce ta yi yawa ba ni da shi yarinyar nan sai dai in dora mata talla ta je abin da ta siyar ta dawo min da kuɗi mu hada mu tara kayan daki mu ci abinci ai duk wasu ƴan bukatu saboda ita mace tana da bukatu da yawa domin halitta ce ta musamman kuma shi isa take da bukatu na musamman to duk ƴan kananan bukatunta da manyan waɗanda ba sa kaucewa to sai a ga da ita ce za ta nemo abin da za ta yi wa kanta a fara taran kayan daki a fara biya mata bukatu ƴan kayan kyalekyale da matsalolinta na yau da kullun game da al'adarta game da kayan kwalliyarta dan kunna da sarka man shafawa duk abu ne da ita ba za ta zauna babu su ba to sai ya zama kamar ita ta zama wata kadara ita za ta yi wa kanta da kanta ta hanyar tallan nan amma ciwon da illar da zai biyo baya ta shirgin fyaɗen nan da rashin sanin kansa a rayuwa ba za su san su suwaye su ba yanda ake kara zuban nan haka suke daukar kansu duk wata daraja da Allah ya yi musu da wadda al'ada ta yi musu da wadda suke da ita ta kankin kansu sai su zubar saboda ba su san da ita ba amma yin wannan ranar muhimmanci ne a gurin jama'a saboda an san da su inda ba a sani ba wajibi ne a sani an dauko dan bar da za a sani inda kuma aka sani za a dada muhimmantata za a dauki muhimmancin abin a san cewa suna da daraja
Professor Aisha Abdul ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da makala a taron da cibiyar nazarin al'amuran jinsi a Jami'ar Bayero ta Kano ta ce akwai buƙatar ƙara ankara da al'umma kan abin da ya shafi ƴaƴa mata
wannan rana da Majalisar Dinkin Duniya ta ayyana rana ce da ake so yi wa al'umma tuni an karar da su akan muhimmancin ƴaƴa mata kullun nakan ce in an yi magana akan muhimmancin ƴaƴa ba ana nufin ƴaƴa maza ba su da muhimmanci ba a'a ana duba ita ƴa mace ita ce za ta zama uwa to ita kuma uwa ita ce makaranta ta farko to tunda haka ne ko ya kamata a ba ta duk taimako da duk karfafawa yanda za ta iya rike makarantarta da kuma bunƙasa wannan makarantar yanda za su zama sun zama masu amfani a al'umma wannan shine maganar da abinda Majalisar Dinkin Duniya take magana da kuma mu ma abinda muke magana cewa ya mace tana da muhimmanci kuma in ka kalli a al'ummar da muke magana to akwai dan na kasan tunani akan haka saboda haka shi yasa muke ganin wannan ba Majalisar Dinkin Duniya ce ya kamata mata ce mana mu yi ba mu ya kamata mu tashi mu yi an karar da mutane cewa ƴaƴa suna da muhimmanci
to a makala da kika gabatar kin tabo wasu batutuwa da suka shafi kaman kalubale na harkokin shi kansa renan yaran ma a matakin ƴaƴa mata da batun ilimin su da kuma yadda ma za a bi arware a samu mafita misali kan yadda za a ci gaba din nan menene kika yi la'akari da su
to abin da nayi la'akari da su na kalli al'umman mu da muke ciki na kalli kuma abubuwan da suke faruwa zaka ga idan a ce ana buƙatar yara a sasu a makaranta wani sa'in dalilin da zai sa a kisa su a makaranta. Dalili ne mai kwari. To kaga anan gwamnati ya kamata ta kalli wannan dalilin. Tai wani abu akai. Wani sa'in dalili ne rarrashi, to amma kuma rashin ma kala-kala ne. Akwai rashin da za a ce babu kuɗin da za a kai yara makaranta, amma idan biki ya zo akwai kuɗin da za a yi bikin. An fahimce ni? Biki bai zama dole ba, za a iya ɗaura aure shi kenan, fakat an samu.
Da haka an muhimmantar da biki akan ilimi.
Yawwa, to abin da nake faɗa kenan. Akwai dalilai masu ƙwari wanda a nan gwamnati ya kamata ta shigo ta warware wa al'umma yanda an cire musu duk wani abu da yake hana su sa yaransu a makaranta, balle ma ƴaƴa mata. Dan in aka samu irin wayannan abubuwan ko na talauci ko rashi, sai ka ga in har ma ana son aka yara makaranta, to sai a ɗauki yara maza a kai su, saboda ana ganin ita ƴar gidan wani ce.
Aurar
da ita za a yi. Abin da aka manta shi ne ƴar gidan wani ce, aurar da ita za a yi, amma kuma uwar wani ce, yayar wani ce. Wata rana, ba ma wata rana ba, gurin ta za a zo, ita ce wannan makarantar da na fara gaya maka. To saboda haka dole dukkanmu idan ba mu ba sai ya dawo kanmu, sai mun ga na ƙasu a cikin wani abu wanda rashin karatun yara mata muhimmanci, sai mun ga na ƙasa akan haka. Saboda haka ni abinda nake kira da kuma kusan abinda na yi magana a kai a maƙalata shi ne, mu ba su muhimmanci, za kuma mu ga alherin wannan, saboda muhimmancin da suke da shi. Saboda duk inda za ka ɗauka uwa da ita, daga ita ake fara, kowa za ka zama daga kan cinyar uwarka.
To gurin Dr. Hauwa Balami kenan, shugabar kungiyar da ke rajin ganin an ba ƴaƴa mata dama bai ɗaya, kamar yadda ta bayyana a hirarta da wakilinmu Madina Dauda.
Ni da kaina iyayena sun sani na je makaranta, kuma na samu makaranta har na zama doctor. Kuma na ga mutane da yawa ba sa iya zuwa makaranta idan ba su da kuɗi, wayansu kuma ko suna da kuɗi ba su san wai za su iya zama ko doctor ko lawyer ko wani abu a duniya. Shi yasa na fara.
To Allah sa a dace. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Ma'azu da Professor Aisha Abdul da kuma Dr. Hawa Balami da kuma wakilanmu Mahmud Ibrahim Kwari da Madina Dauda da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, sai kuma Salamu Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya, mata su ne duniya.
To a gaida Grace, yanzu kuma ga labarai a takaice.
A jiya Laraba, sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗi cewa yana ɗora laifukan dukkan laifukan tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar Myanmar kan shugabannin sojan ƙasar. ‘Yan kabilar Rohingya sama da rabin miliyan ne suka tsallaka iyaka zuwa ƙasar Bangladesh da ke makwabtaka da Myanmar a ‘yan makonnin nan. Mutanen dai na gujewa gallazawa da sojojin Burma ke yi musu bayan da ‘yan tawayen Rohingya suka kai wa jami’an tsaron ƙasar hari. Dabban mutane sun ɗunguma kan tituna a birnin Mogadishu da kuma wasu manyan biranen Somalia a jiya Laraba, suna Allah wari da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400. Zanga-zangar da aka yi a birnin Mogadishu na zuwa ne a matsayin mayar da martani akan kiran da magajin garin Mogadishu ya yi na a gura da babban gangami don yi wa waɗanda aka kashe da waɗanda suka jikkata da harin bom na mota aka kai ranar Asabar ɗin ta gabata addu'o'i. Wata wakiliyar hukumar zaben ƙasar Kenya ta yi murabus mako ɗaya kafin zaben shugaban ƙasar da ake shirin yi, abin da ya ƙara ruruta wutar rikicin ƙasar da ke a gabashin Afirka. Rosalyn Akombe ta fitar da wata sanarwa daga birnin New York a jiya Laraba, tana mai cewa zaben da ake shirin sake yi a ranar 26 ga watan Oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zaɓe.
Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 agogon Ghana. Za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Idan ana son sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin jin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumel da ya tana gabatarwa da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin, sai kuma injiniyanmu Jimmy wanda ya daidaita mana sautukan. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Mahmud Lalo nake cewa muta lafiya.